Firu wanzuma Yesu meche tuna Kana biyambu katana Kulum kulum Kaunaka Tafiru wanzuma Yesu meche tuna Kana biyambu katana Kulum kulum Blessings like a shower Each and every hour And no nobi by my power Like a shower, each and every hour. I know no be by my power. Yesu da kichiki harwaje ka gani min. Ina yikira ka amsa min. Ina kwapsa ka yafi min. Sannan duka hawaye ka share min. A lokaci da dama, biya go sanannan magu da dama. Safe rana dare ubana, kaunar ka baya kyale ni. Mama, Yesu kana lura da ni, mai tanadi. Kula yomi kana nan da ni. Baka taba yashe ni ba, baka taba kyale ni ba. Su ko mun yi tafiya bisa inwar mutu ba. Tsoro baya buga zuciya domin san tsaron ka nan a ko ina. Yeah yeah yeah. Each and every hour, I know no be by my power, yeah.